I dream big, like I wanna leave, like make it big, like I didn't need, like kamar Cornell Sanya Gumbello Mustafa da Hajiya Abu ni ne dana miji makadaici a gidan mu burina in zama attajiri da in kyautatawa al'umma we can be what we wanna be mata da matasa mu sa himma har mu yi nasara ga duk burin da muke so mu cimma mu yi koyi da mazan tarihi don karin hikima so nake zama kamar Sani Bello so mai ran karfe wanda ran shi har yan ta taba kunnen shi zai dade in zama soja in je yaki in dawo da raina zama lafiyar da mutane nake bida in kawo da kaina in my younger days ni ne hero Kenji and in my old age ni ne dattijan kirki I wanna live a successful life live and contribute my own quarter to humanity ko bayan na tafi ko a life dan legacy na duk fadin duniya za a tuna da ni ba tarihi babu ni dan bariki jarumi I dream big like I wanna leave like make it big like cikin sulhu da lumana yeah wanda bai da hasin shi na bakin murhu na ya samar yeah amma a ci yau a ci gobe shi ne ci ga wanda ya bada gaskiya yau a yi gobe shi ne yi kuma a yi a gama yau ya fi gobe a karasa koda babu yau gobe mai sama zai tanada mutum mai halin aikakke daga mai sama da kasai inganta hannun jari da ƴan kasuwa masana'anta wa matasa don su bar damuwa tallafa wa nakasassu kai su makarantu I leave the life that will last longer than the hyphen in between 2 days I hold all you need to know about me global citizen father figure to many even in my late 70s let me have vigor of 20s I dream big like I wanna leave like make it big like
concept.